sama ikon Allah ne kasa ikon Allah ne
sama ikon Allah ne kasa ikon Allah ne
Maker Productions
mun dawo mun fara kenan
an fara
kusan hoto muka je tun rannan
an fara
yin jimuri to sa'ar kenan
an fara
mai hakuri shi zai san wannan
an fara
jallabani dan shi ke renon kainuwa
an fara
sai ta fito ko ba ta ki a kan ruwa
an fara
inda nace karshen hula ne kokuwa sama e a an fara harara
mun dawo
abin da kwaya sai bawo
mun dawo
idan ka tanka kai ka jiyo
mun dawo
idan ka amsa ka jiyo mun dawo lokaci jagora ne to yanwa mun dawo aiki in ka san lissafi na tasowa zan yi mamaki in jikin yayi dauda dau soso ko ma ban taki mun fada mun san wasu ba sa so karshe dai raki wasu yau mun fara sun gamsu mun karo yaki wasu ko ba amsar ba sa so su ga mun hau doki na taso kuma
auna
zaman ku kallai urun ku sai ne dan kwanku auna